yan party ni ne Romeo da soyayya irin ta Julio baka yarda baka kalli video zaka ganni na zama Romeo wow this is wonderful beautiful hata da grateful nagode wa Allah mai sifo hey bani basira dole ne idan ka pose dole ne idan si crazy some proper breeze find a water tumble ladies let's come and jiggle it damn my guys are bubbling jingling I don't wanna talk about hobbling come on
me laya ya yeshi me zamani me yeke idan ka ga babbar mota cika ba da kish so ya dole sai ran salla
gida wallahi ya wane ina bari ya zama illa ne sarkina na zazzau gwanzo ne yan matan Kaduna hadaddu ne yan gayin Kaduna mazaje ne masu ilimin boko kun sane arabic hadaddu ka duk mu ne wow ya kamata ku gane fa ni ne fa na ce fa ku daina fa wariyar launufa ta kyalifa nagode wa Allah mai sifo da ya bani basira